Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu sauraron ma kasar Jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta zangon FM a mita 102.5 a VOA Africa. Da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu assalamu alaikum Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirye-shiryen wannan yammacin Asabar daga nan birnin Washington DC da fatan kuna nan lahiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tare da su ga Sahabo Imam Aliyu da kanin labaran duniya.
A kasar Syria da alamun ana mutunta yarjejeniyar tsagai ta wuta da ta fara aiki a yau. A Afghanistan wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutum 9 ya jikkata wasu 13 a wani hari da aka kai kusa da ofishin tsaro na kasar da ke Kabul. A Somalia kuma akalla mutane 12 suka mutu wasu fiye da 30 kuma suka jikkata lokacin da wasu fashe-fashe masu karfi suka auku a daren jiya Juma'a babban birnin kasar.
To kamar kowace Asabar war haka Ibrahim Kalmasi Garba na gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku amma kafin nan za ku ji rahotanni guda uku daga kasar Niger inda jama'ar maradi da damagaram da kuma kawancan yan adawa anyamai suka bayyana ra'ayoyinsu bayan an bada sakamakon zabe da yammacin jiya da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akwai alamun yarjejeniyar tsagai ta wuta da hakulla a Syria ko sham wacce ta fara aiki yau galibi dai ana mutunta ta duk da hakan an fuskanci wasu tashin hankula a wasu wurare. Kafofin yada labaran kasar sun bada labarin tashin wani bama bayan garin da ake birnin Islamiyya a lardin Hama ya kashe sojoji biyu babu wanda ya fito dauki alhakin kai wannan hari. Akwai rahotannin yan tawaye sun kara da sojojin gwamnati a lardin Latakia kusa da kan iyakar kasar da Turkiya. Yarjejeniyar da Amurka da kasar Rasha suka jagoranci ganin an cimma ta fara aiki ne da karfe 12 na dare agogon Syria da misalin karfe 10 na dare agogon Nigeria da Niger, Chad da Kamaru. Gamayyar jam'iyyu da kungiyoyin hamayya ta kasar a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce kungiyoyi 97 ne suka yi alƙawarin za su mutunta shirin tsagai ta wutar. Sai dai wannan shirin bai shafi kungiyoyin ISIS da masu alaka da Al-Qaeda kamar su Al-Nusra ba. A Afghanistan kuma wani dan harin kunar bakin wake ya kai hare kan jami'an tsaron kasar kusa da ma'aikatar tsaron ta dake Kabul a yau Asabar ya halaka kalla mutum 9 da jikkata wasu 13 kamar dai yadda aka ji daga jami'an yan sandan kasar. Wannan ya biyo bayan wani harin bam a lardin Kunar wadda ya halaka mutane 13 ya jikkata wasu mutum 40. A Kabul shaidu sun ga masu aikin ceto suna jigilar gawarwaki da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti jim kaɗan bayan da aka kai wannan hari. Kakakin ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya ga murya Amurka cewa ƙungiyar ce ta kai harin na Kabul. Yana ikirarin cewa sojoji 23 ne suka halaka wasu da dama kuma suka jikkata. Jiddin dama an saba Taliban tana ƙara adadin wato mai yawa a irin waɗannan hare-hare. Shugaban harkokin gwamnatin kasar Abdullah Abdullah ya fitar da sanarwa wacce a ciki yayi Allah wadai da harin yana cewa babu yadda za a yi ana shawara wurin sulhu a gefe ɗaya kuma ana kai hare-hare. Abdullah Abdullah yana hannunka mai sanda ne kan zaman sulhu da ake sa ran za a fara makon gobe tsakanin gwamnati ta Afghanistan din da Taliban da wasu kungiyoyin yan tawayen kasar a Pakistan idan Allah ya kai mu. A Somalia kuma akalla mutane 12 ne suka mutu wasu fiye da 30 kuma suka jikkata lokacin da wasu fashe-fashe masu karfi suka auku da kuma harbe-harben bindiga a Mogadishu babban birnin kasar a daren jiya Juma'a. Shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa wata motar dakon kaya wacce aka dankara na kiyoyi ne aka tada ta kusa da wani shingen binciken motoci a kusa da wani hotel da ake kira SYL a fadar kasar da misalin karfe 8 saura kuta na daren jiya. Ministan tsaron kasar Abdulrazak Umar Muhammad ya ga sashen Somalia na murya Amurka cewa nan take jami'an tsaron kasar 5 suka mutu. Hakanan ya ce matukin motar da aka kai harin da ita shi ma ya mutu. Jim kadan bayan fashewar wasu yan bindiga uku suka fita daga cikin mota suka bude wuta da nufin kutsa cikin hotel din amma jami'an tsaro suka hana su. Ministan tsaron Abdulrazak ya ce jami'an tsaro da masu gadin hotel din suka bude wuta suka kashe maharan uku kafin su kai ga hotel din. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A jihar Carolina ta kudu ta nan Amurka yau take ranar zaɓen fidda ɗan takara na jam'iyyar Democrat, inda masu zaɓe za su yi ƙuri'a kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da kuma ɗan majalisar dattijan Amurka Bernie Sanders, mai wakiltar jihar Vermont. Wannan ita ce takara ta ƙarshe kafin a kai ga zaɓe da za a yi ranar Talata da ake kira a nan Amurka da Turanci Super Tuesday, inda jihohi masu yawa za su kada ƙuri'a, inda za a samu wakilai fiye da 1,000 na 'yan jam'iyyar Democrat. A ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a a faɗin jihar ta Carolina ta Kudu da aka gudanar, ya nuna cewa Madam Clinton tana da kusan maki 50 kan gaba da shi Senator Sanders. Jihar Carolina, wato samun nasara jihar Carolina tana da muhimmanci a gare ni, saboda da haka za mu aike da sako cewa jihar Carolina a shirye take domin gudanar da canji, inji Madam Clinton a jawabi da ta yi a birnin Columbia da ke jihar Carolina a jiya Juma'a. Samun nasara a jihar Carolina ta Kudu za ta ƙara ƙarfafa ƙarfin Madam Clinton tsakanin baƙar fatar Amurka, ɗaya daga cikin rukunoni masu ƙarfi a jam'iyyar ta Democrat, lamari kuma da zai ƙara ƙarfinta a duk faɗin ƙasa cewa za ta iya cin zaɓe. Ta samu goyon bayan ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisar dokokin Amurka, mai wakiltar jihar Carolina ta Kudu a makon jiya, James Clyburn, lokacin da ya fito ya bayyana goyon bayansa ga ita Madam Clinton. A sakamakon farko-farko da aka samu yau Asabar daga Iran na zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da aka gudanar jiya Juma'a, ya nuna cewa ƙasar ta shirya gabatar da wato wani zubin wakilai masu hankoron canji da kuma masu sassaucin ra'ayi na 'yan mazan jiya, lamari da zai samar da yanayi mai kyau ga shugaban ƙasar Hassan Rouhani na aiwatar da ajandarsa ta siyasa. Zaɓen wakilan majalisar dokokin ƙasar shi ne zaɓe irinsa na farko tun bayan fara aiwatar da yarjejeniyar da ƙasar ta ƙulla da manyan ƙasashen duniya kan shirin nukiliyar ta. Sakamakon zaɓen da aka yi jiya Juma'a baki ɗayansa zai nuna ko ɗaya daga cikin burin masu goyon bayan yarjejeniyar da ƙasashen yammacin duniya na samun ganin Iran, wacce take da sassaucin ra'ayi da kuma walwala, zai samu karɓuwa.
Sahabu Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To a shirinmu na jiya da daddare, kun ji ta bakin shugaba Muhammadu Isu na ƙasar Jamhuriyar Nijar na PNDS tarayya da kuma Bazoum Muhammad shugaban jam'iyyar PNDS tarayya sun bayyana ra'ayoyinsu game da sakamakon da aka bada a jiya. To shi ma, ko kuma in ce su ma ƙawancen jam'iyyar adawa ƙasar Nijar, sun ƙara jaddada matsayinsu na cewa an yi maguɗi a zagayen farkon da aka yi ranar Lahadi 21 ga watan nan na Fabrairu. Ga Suleiman Muni Barma da rahoton.
A cikin wata sanarwar da suka fitar a yau Asabar, jam'iyyun ƙawancen COPA 2006 sun bayyana zargin maguɗi a zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu. Dan majalisar dokokin ƙasa Bakari Saidu na daga cikin kusoshin Modern Lumana.
Mun gani mun jiya mutane sun gayi wuri da yawa, ka kakartin ka a baka shiga 15. Akwai garuruwan da anka amshe duk kartoti, anka zo an kai zabe, mata an hana musu zabe, kawai shi maza ɗaya ne aka ba su kartoti suna zuwa suna zabe, wanda ya zabe duk ana ba shi shiga 15. Wannan mun ga shi da idanunmu.
Kuna da niyyar shigar da ƙara gaban kotu ne?
Insha Allah, wuri da yawa mun ga abin zaben yayi da karkata, ko ne party zai nazari ya rubuta wurin da anka yasa an cuce shi.
Shugaban jam'iyyar ADP Zumunci Alhaji Isu Bashar ya bayyana cewa daga yau Hama Ahmadu ya zama ɗan takarar ƙawancen hamayya na COPA.
Yanzu mun tambaye kowa ya je propaganda, mu kowa ya kai shi kamar Hama Ahmadu ne, kowa ya shiga daji a ƙara gama jama'a gaskiyar da take yi, ko su hutu ko su hutu a da. Maguɗin da aka yi a da ba mu yarda ba, mun ce mu sani mutanen da ta sa suke maguɗi ta sake su. Inda an bi gaskiya a cikin ɗari. Muhammadu Isu bai samu mutum 12, bai samu wallahi Allah. Deputy yanzu ya ce wajen 70 da wani abu gare shi. An ka ba gaskiya bai hinda fito 10. Mun kira sauran siyasa da cikin COPA su komo su zo tare da mu. Tun da dai sun tayi tare da wancan, ai sun gani. To kenan su zo su sake tahiya.
Da yake bayyana matsayinsa jim kaɗan bayan bayyanar sakamako, ɗan takarar PNDS tarayya Isu Muhammadu ya bayyana karɓar abin da ya kira hukuncin Ubangiji, duk wadda cewa bai cimma gurinsa na lashe zaɓe a zagayen farko ba. Kafin jin hukuncin kotun tsarin mulkin ƙasa a game da makomar wannan sakamako, jagoran 'yan adawa Sani Umaru a sanarwar COPA ya bayyana dora alhakin tsaron lafiyar dan takarar su Hamma Amadu da ke tsare a gidan yarin Filinge akan hukumomin kasar Niger.
Lieutenant Issoufou Mahamadou comme seul et unique responsable de la sécurité de notre candidat dont la moindre atteinte à l'intégrité lui sera directement imputée.
Sele Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A dama garin jihar Zandar ma jama'a sun hurta albarkacin bakinsu bayan sakamakon da hukumar zaɓe ta bayyana a jiya. Wakiliyar muryar Amurka a Zandar Tamar Abari ita ce ta tattauna da su.
Mu da Deziyam Tur da Premier Tur mu kawai alheri muke nema, kuma da aka yi haka ma muna Allah godiya da ba a yi ba kashe-kashe aka yi wani bige-bige. Allah ya sa aka shi alheri wanda Allah ya sa raban shi ne, ko ana mazuru ko ana shahu sai ya ci fitina ce suke nema a ƙasa. Kullum kullum malamai da ko Allah suke, Allah kare wannan fitinar kenan. Allah kare mana ita, Allah kare mana ita. In waye ha lokacin shi ya safka zai ko wane ne anan gaba, innan da bayan ranmu ne, innan da shekara nawa ne, duk wanda ya haushi ma lokacin shi ya safka zai.
Ni nike ga yin haka gwaninta ce ta Ubangiji, saboda muna ta addu'a Allah ka mana hanyar da zamu na lafiya, domin wannan zance na bugo daya da ake cewa ɗan kukawo. To gaskiya ni ban daga alheri a cikin shi, samun hakakin shi ne alheri, don haka kawai abin da za mu yi hata Allah ba mai rabo sa'a a cikin wannan zaɓe da za a yi nan gaba.
Sakamako kawai a haka ya yi, kuma a haka ina tsammana hankalin kowa da kowa zai kwanta, kuma roƙon Allah da aka ringa yi dare da rana akan Allah ya yi mana zaɓi na alheri. Wannan shi ne kawai ni yanzu magana ta dai kawai ita ce Allah mana zaɓi na alheri, saboda ba zan iya ce ba ina goyon bayan Hamma, ba zan iya ce ina goyon bayan Muhammadu Isu ba, amma Allah shi zai mana zabi ta kankanin su biyu kin, kuma za mu yi hankulin da Allah zaben wannan da mana, za mu yi hankuli da shi.
Sai mu ce tun da dai mu ba a yi ba bugu ɗayan wannan, sai mu ce mun ji daɗin shi, saboda sakamako yadda ya zo shi fi sabilillahi mun amshe shi a dalilin za a je da Zamtur, saboda haka za mu ce alhamdulillah akan sakamako da aka samu. Ba ma ce ba mun gamsu a bisa sakamakonmu, saboda shi wani sakamako yadda ya huto sai dai mu amshe shi da muka gan shi, amma babu zancen gamsuwa a harkar sakamakon wannan, babu zancen gamsuwa a harkar yadda aka ware wannan sakamako. Akwai arin gizo fiye da wutar hankali.
Gaskiya mu a Niger tun daga katon tarzi muke yin zaɓe, mu taɓa ganin mummunan zaɓe ba irin wannan zaɓen. To farin cikinmu ɗaya da aka yi lahiya a ƙalla lahiya, amma ina fatan dan Allah a Niger mutane su kiyaye irin wannan mummunan zaɓa. Bai da amfani, mun muna son kowa in aka zaɓe shi daidai gurgurdan dan ƙasa aka bashi ya zaɓe, mutum ɗaya ya zaɓe da mutum shi ba lahi bane wannan. Gaskiya mun gamsu, muna fatan ƴan Niger kar su yi ƙasa a gwiwa, su tashi su kama ƙarfin hali mu samu, saboda shi lokacin da aka fara yaki in aka zo kashi na biyu to kayan yakin kake ƙarawa, saboda mu samu mu murkushe wannan gwamnati ta zo, saboda mu gurin mu murkushe ta kuru.
Yanzu haka dai al'umma da magaran na ci gaba da harakokin su kamar yadda suka saba. Tamara Bari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
Ai mulki ni kima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka, in ka yi adalci shugaba to Allah zai ya saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi da fama.
A jihar Maradi ma makwabciyar da magaram jama'a da wakilan jam'iyyun lumana da tarayya su ma sun hurta albarkacin bakinsu akan sakamakon zaben da kuma zagaye na biyun da za a yi. Ga rahoton da Shu'aibu Mani ya aiko mana daga Maradi.
A bangaren Malam Ahmadu Mamman Dutsi, sakatare na Lumana Afirka Rashin Jihar Maradi, shi ma ya furta albarkacin bakinsa.
Wanga cece ku ce na bugu guda, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kawa ya shibre shi, kenan bisa ga wannan godiya hayyo ga Allah za mu yi ta. Godiya hayyo za mu yi ta ga al'umma ƙasar Niger, na jam'iyyoyi na adawa, shugabanta shugabanmu mai girma Hamma Ahmadu yana ga hannu, Allah ya kama muna, Allah ya kama Muhammad, insha Allah, kuma za mu ci gaba da gwagwarmaya, za mu ci gaba da addu'a mu ce wanga zabe na yau aya ce ubangiji ya jiddo mu ɗan Niger
ko kuma ɗan gari me za ku ce dangantar zagaye na biyu
wannan zagaye na biyu alheri ne haka ya zama kwanciyar hankali Allah sa mu ga ƙarshen abin lafiya
ɗan ku kawo abinda ba a taba yi ba Niger a ci ayi shi saboda kwanciyar hankali ya haiko min
challati jawa sun ce ba yi wa a wuce haka nan aiko ka gani sun yi gaskiya yanzu dai a tayi da yam tour Allah ba mai rabo sa'a
saboda haka wannan ba wani abin tashi hankali gare shi alheri
banda tare akwai kura sabon salo
ba wani sabon salo gare mu Allah ne zamu roka tunda shine ke bada iko
wanda ya zame mu alheri cikin dawakin da muka zuba Allah ya ba mu shi eh wanda kun babu alheri gare shi Allah ke banta mu da shi
buri dai fatan zabukan da ke tafi a cikin koshin lafiya Shaimani Murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
wanda kake yi domin sa abun shi kai maka ho kake gidan shi sai da mai ma iso kai ko na
kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC inda agogon mu ke nuna mana cewa karhe 10:16 wato karhe 4:16 agogon Najeriya da Niger yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Assalamu alaikum sashin Hausa na Muryar Amurka ku bani tarihin wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama kasa guda mai tambaya gamba konkwal Bilyamunu
Ni ne Alhaji Bakida Bahago Dukawa Kano Najeriya dan Allah ina son a bani amsar lokacin da Annabi Sulaimanu kisa a dauko gadan Bilkisu gabaninta musulunta Bilkisu tana wata kasa ne shi kuma Annabi Sulaimanu yana wani kasa ne ko bayan wannan ina son da Allah a gaya min a ina kabarin Bilkisu yake kuma a ina kabarin Annabi Sulaimanu yake bayan wannan ina son dan Allah a gaya min a ina kabarin Hasiya matar Fir'auna yake bayan wannan a ina kabarin Maryam mahaifiyar Annabi Isa yake
Wannan shine kashi na biyu a jerin tambayoyin da wani malami ya taba ansawa a baya da masu sauraron mu da yawa ke son a maimaita musu. To bari mu fara da kamala biyan bukatar jama'a da dama. Idan an tuna wanda ke gabatar da shirin a lokacin wato abokiyar aiki mu Halima Jamrau ta yi sa'ar samun ansa daga wani manazarci mai suna Malam Lawali Ali Jibo wanda a lokacin ke aikin hidimar kasa a Jamhuriyar Niger bayan kammala jami'ar Azhar dake Masar. Kuma da yake an ce waka a bakin mai ita tafi dadi Halima Jamrau ta yi ta saka muryar mai tambayar ne sannan amsoshin na bin baya kamar haka
zuwa ga filin tambayoyinku na sashin Hausa na Radio America lokacin da Annabi Sulaimanu isa a dauko gadan Bilkisu gabaninta musulunta Bilkisu tana wata kasa ne
lokacin Annabi Sulaiman da yasa a dauko gadan Bilkisu nan Bilkisu tana birnin Saba wanda yake kasar Yemen kasar Yemen tana nan tana makwabtaka da Saudiya kuma tana makwabtaka ta sharinta da Somalia ita dai kasar Saba a cikin Qur'ani an zakkara ta inda aka tana da suratu Saba akwai suratu Saba a cikin Qur'ani kuma a cikin ayoyi biyu Allah an fade ta in ka dauka cikin suratu Saba kanta aya ta 15 Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad kana li sabain fi maskanihim aya ko kuma muka dauki ruwayar shi laqad kana li sab'in fi masakinihim aya sai suratul naml aya ta 21 aka zalika an zakara domin saba inda shi kan shi kisan Sulaiman take cikin da hududi yake cikin shi tukanin 70 binaba'in yakin wanda shine ake kira birnin saba wanda yake cikin Yemen hadisi yazo saboda suwa bin musaika ya zuwa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya nabi Allah inna saba qaumin kana lahu fil jahiliya izn wa inni akhsha an yartadu an al-islam afa qatiluhum fa qala ma umirtu fi shay'in bad yace mutane ne mutanen birnin saba suna da girma a cikin jahiliya mutane ne masu girma masu daukaka yanzu kuma ina tsoron su fita daga musulunci wasu kansuto ina ime ya kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai ya yanzu ba umurce ni ba akan mutanen birnin Saba da wani abun taba su da wani abu a takaice birnin Saba yana nan a cikin kasar Yemen sai bayanin gadan tsakanin Palestine da birnin Saba na Yemen inda aka dauko gadan yana da kilometer 2000 na zuwa kenan zuwa da dawowa daukowa da komowa na gadan ya dauki kilometer 2000 shine wannan nisan tsakanin Palestine da Yemen zuwa da dawowa kenan gaugawa daukowa shine aka ce a kinta ido wanda ya dauko gadan yayi gauga kilometer 20,000 a cikin daƙiƙa guda
shi kuma Annabi Suleiman yana wannan kasa ne
shi kuma Annabi Suleiman alaihi salam yana Palestine ne sai dai kuma karin bayani Palestine da ake kiranta a da ba ita wace bakin ɗan Palestine ta yanzu Palestine ta da ita ce ta dangana duka kasar Isra'ila tana ciki ta dauki wani bangare hannu daga cikin Jordan ta dauki wani bangare daga cikin Masar ta dauki bangare daga wajen Syria kenan Palestine tana da fadi ba yanzu ba da aka yi aula-aula aka ci kasa aka wuce wasu kasashe daga ciki to yana kasar Palestine ne wanda kasar sunan ta bai sauya ba sai dai fadin kasar ne da naga da yanzu ba daya ba
ko bayan wannan ina son da Allah a gaya mun a ina kabarin Bilkis yake
kabarin Nani Bilkis har yanzu yana birnin nan na Saba a Yemen wanda na gaya ma in ka je birnin Saba akwai guri wanda aka sa alama wanda an rubuta wannan shine kabarin Nani Bilkis
kuma a ina kabarin Annabi Suleiman yake
to sai kabarin Annabi Suleiman alayhi salam kabarin Annabi Suleiman alayhi salam yana wani kauye wanda ake kira Sanfa wanda yake nisan kilometer 35 da birnin Kirk a kudancin Urdun nace ma Urdun ita ce ake kira Jordani da Faransi ko Jordan an sake gina shi lokacin Usmaniya an yi kewaye an yi daki wanda yake an yi shi shekaru ne na square ko in ce ma murabba'i ko kare tsawon shi da fadin shi bai ya huce meter 12
bayan wannan ina son dan Allah a gaya min a ina kabarin Hasiya matar Fir'auna yake
sai kabarin Hasiya matar Fir'auna inda bincike da muka yi an samu sabani wajen malamai sun faɗi gari daban-daban amma dukansu sun kacewa a cikin Masar yake sai dai garibuwan da suka faɗi wasu sun ce yana cikin Damascus wasu sun ce yana Aswan wasu sun ce yana nan birnin Alkaira cikin kasar Fir'aun amma almuhim wanda muke so ka rike cewa shi ne yana cikin Masar kabarin Asiya matar Fir'aun
bayan wannan a ina kabarin Maryam mahaifiyar Annabi Isa yake
kabarin Maryam alayhi salam mahaifiyar Annabi Isa yana nan a Kudus yana nan a birnin Kudus cikin wata kanisa ko kuma ce ma coci ko iglis wanda ake kiranta kanisar Tinkiyama kanisa ce wanda sananniya a birnin Kudus so wanda yake son karin bayani akan wannan bincike da muka yi iya iya duba littattafai kamar haka iya iya duba sahih Ibn Hibban na Ibn Hibban iya iya duba al-bidaya wa nihaya na Ibn Kathir yana iya duba al-mustadrak na Hakim yana iya duba al-mujam al-kabir na Tabarani yana iya duba sahih al-jami na Albani yana iya duba kitab al-tabaqat na Muhammad ibn Sa'ad yana iya duba tafsir al-qurtubi na Imam Qurtubi yana iya duba fatul bari na Ibn Hajar yana iya duba sahih al-bukhari na Bukhari yana iya duba fi zilal al-quran na sahih al-qutub yana iya duba al-kashaf na Zamakhshari yana iya duba tafsir al-quran al-azim na Ibn Kathir a ƙarshe yana iya diba tafsirin Nujum na Ibrahim al-Jarrafi to wannan abin da bincike ne ya nuna mu sai dai sana hakikanin gaskiya yana daga Allah wallahu ta'ala a'la wa a'lam
sai kuma ansar tambayar Malam Gambo Konkal Bilyamuno mai son sanin tarihin wanda ya hada arewaci da kudancin Najeriya suka zama ƙasa guda idan Malam Gambo na saurare ga Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardaunar Arewa House Kaduna zai baka ansa.
Wanda ya hada arewaci kudancin Najeriya da tarihi shine Frederick John Elkin Lugard. An haife shi ne a India a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin Ingila ne. Sannan ɗa ne ga wani da ake kira Reverend Frederick Grover Lugard
wanda sai ne na kasar Burtaniya wanda aka kai shi aiki a India anan ne kuma ya haifi lullugar a 22 ga watan Janairu shekara ta 1858. Shi lugat yana daga cikin yan legen asiri wanda ya zo yankin Afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin yin rana mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928. Sannan ya yi gwamna a Hong Kong a shekara ta 1907 zuwa shekara ta 1912. Sannan ya yi gwamna a Nigeria gaba ɗaya daga shekara ta 1914 zuwa shekara ta 1919. An kawo shi arewacin Nigeria daga shekara ta 1895 daga ƙasar Uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki. Wanda ya kawo shi arewacin Najeriya shine George Goldie wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin ƴan jari hujja wanda aka kafa a nan Najeriya, wato Royal Niger Company. Sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar Burtaniya daga shekara ta 1900 zuwa shekara ta 1906. Sannan an haɗa arewaci da kudancin Najeriya daga a ɗaya ga watan Janairu shekara ta 1914 a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Deltry Lugard. Wannan shi ne ɗan takaitaccen tarihi. Kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya, ya zauna a Afirka ta yamma, ya zauna a kuma ƙasar Hong Kong. Wannan shi ne dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya. Yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da Lugard ya yi, akwai alaƙa mai ƙarfi a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Lawale Jibo da ke jamhuriyar Nijar da Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House Kaduna Najeriya, waɗanda suka ba mu ansoshin, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Tafiyarar Girma Tafiyarra da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Yanzu kuma ga Sahabu Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya.
A Siriya da alamun ana mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki a yau, galibi dai ko ta ina ana mutunta, duk da haka an ce an fuskanci tashin kula a wasu wurare. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ba da labarin tashin wani bam a bayan garin Salamiya a lardin Hama ya kashe sojoji biyu. Babu wanda ya fito da ke alhakin kai wannan hari. Akwai rahotannin ƴan tawaye kuma sun kara da sojojin gwamnati a lardin Latikiya kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya. A Afghanistan, wani ɗan harin ƙunar baƙin wake ya kai hari kan jami'an tsaron ƙasar kusa da ma'aikatar tsaronta a Kabul yau Asabar, ya halaka aƙalla mutane 9 da jikkata wasu 13, kamar da yadda aka ji daga jami'an ƴan sandan ƙasar. Wannan ko ya biyo bayan wani harin bam a lardin Kunar wanda ya halaka mutane 13 ya jikkata wasu mutum 40. A Kabul, shaidu sun ga masu aikin ceto suna jigilar gawarwaki da waɗanda suka jikkata zuwa asibiti jim kaɗan bayan da aka kai wannan hari. A Somalia kuma aƙalla mutane 12 ne suka mutu, wasu fiye da 30 kuma suka jikkata lokacin da wasu fashe-fashe masu ƙarfi guda biyu da harbe-harben bindiga suka auku a Mogadishu, babban birnin ƙasar, a daren jiya Juma'a. Shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa wata motar dakon kaya wacce aka danƙara mata na kiyoyi ne aka tada ta a wani shingen binciken motocin hawa kusa da wani otel da ake kira SYL a fadar ƙasar, da misalin ƙarfe 8 saura kwata na daren jiya. Ministan tsaron ƙasar Abdulrazak Umar Muhammad ya gaya muryar Amurka cewa jami'an ƙasar kusan 5 ne suka halaka nan take lokacin da fashewar ta auku. Uku daga cikin mahara da suka fito daga cikin wata mota suka yunkurin kutsa cikin hotel ɗin, ba su samu nasara ba lokacin da jami'an tsaro da kuma masu gadin hotel ɗin suka buɗe wuta suka kashe su.
Iyakacin shirin kenan, sai kuma an jima da daddare da izinin Allah mu sake da muku da shirin mu tattauna na Ibrahim Kalmasi Garban da nake rika ma. Yanzu a madadin Sahabu Imam Ali wanda ya karanto labaran duniya, da Mr. Caleb Getta ce wanda ya hada mana sauti, da injiniyan mu Mr. Bill Halima Jimroki sallama da ku, sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.